Mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da laifin muryar zamani daga nan masallacin Juma'a na Abdullahi bin Mas'ud dake unguwar Kabuga ƴan Azara, inda daidai wannan lokaci aka riga aka idda sallar Juma'a ta wannan rana. Kuma babban limamin masallacin Malam Zakariya Abubakar shi ya jagoranci sallar bayan da ya gabatar da huduba ta wannan rana. Kuma yanzu haka ina tare da liman, zan sada mai sauraro da shi domin jin inda hudubar ta wannan rana ta mai da hankali a takaice.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Hudubar mu a yau ƴan uwa ta takaice ne akan ibada. Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam ne da aljinu ba don kuma da sun bautata ma Allah subhanahu wata'ala. To ibadar nan kuma ba za ka yi ta akan son zuciya ba, dole ne ya kasance ka yi ta yanda Allah subhanahu wata'ala ya umarni. Musamman idan muka je suratul kahfi aya ta 110, Allah ya faɗa mana cewa lallai manzon Allah ka faɗa ma duniya kai mutum ne kaman kowa, bi ma'ana manzon Allah mutum ne yana da uwa da uba amma ya fi uban kowa. Amma kuma ka gaya musu abin bauta guda ɗaya ne, shi ne Allah tilo. Da haka duk wanda yake so ya haɗa da Allah lafiya lafiya, to ya aiki nagari. Aiki nagari shi ne aikin da Allah ya umarni ko manzon Allah ya umarni, kuma kar ka haɗa Allah da wani. Bi ma'ana duk ibadar da za ka yi ya kasance ka samu ababe guda uku, ka samu ababe guda uku. Inda aka ce ka yi ibadar, yanda aka ce ka yi ibadar, sanda aka ce ka yi ibadar. Duk ibadar da ka yi ta babu wannan formula, to baki ɗaya ibadar ka Allah ba zai karɓa ba. Allah subhanahu wataala da kansa ya gargada annabawa yace wallahi da za su yi shirka wallahi sai aikin su ya ruguje gaba daya. To annabi kenan masa kai naga kuma dan adam wanda yake farar hula. Muna fatan Allah ya bamu ikon bautata ma Allah bisa yanda ya umarni a bisa kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ana ta maganar ibada, wai shin ibadan nan ko bautar Allah ta takaita ne iya sallah, zikiri, istighfar, salatin annabi, babu sauran mu'amala ta rayuwa ko zamantakewa, duk su ba ibada bane?
Ai shi musulmi kullu harakati wa sakanatihi ibada, da motsinsa da shirudin musulmi ibada ne, babu abin da aka kebance. Ai zaka Allah subhanahu wataala ce idkhulu fi silmi kaffa, ku shiga addini gaba daya. Addinin musulunci bai kebance mu'amala daban ba, bai kebance siyasa daban ba, bai kebance ayyukan sallah daban ba, a addinin ka mu'amalar ka kenan. Kar mutum ya dauka sallah ake nufi ko abin da ake nufi kai azumi ko aikin haji, a rayuwarka gaba daya ibada ce, gaba daya dan adam ibada yake aikatawa. Domin kuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki rayuwarsa gaba daya matsayin ibada, kuma ka Allah ya dora shi, mu ma kamata mu dauki ainihin rayuwar mu akan haka, wallahi ta'ala alam.
Yanzu koda abinci mutum ya ci in dai ya yi shi kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar, kuma ya dan Allah ya tafi da shi a cikin bin Allah, shi ma yayi ibada
kware da gaske. Ba sai yasa ma a cikin ibada aka ce da kai idan ka zo ka yi bismillah ba, ai kai ibada kai ainihin fada ka kawarci Allah subhanahu wataala. Kuma manzo Allah ya ce ka raba cikin ka uku, ciki bangare ɗaya ruwa, ɗaya abinci, ɗaya numfashi. Ai Annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake likitan zuciya haka likitan gangan jiki ne sallallahu alaihi wasallama. Da haka in ka ci abinci da ainihin yanda manzo Allah ya karanta, kai ma ka aikin ibada, wallahi ta'ala a'lam.
To mai sauraro, hudubar kenan a takaice, da fatan Allah ubangiji ya bamu ikon amfani da ita kamar yadda ya kamata wajen tafiyar da dukkanin al'amuran rayuwar mu cikin ibada, ta yanda zamu samu tsira a nan duniya da kuma gobe kiyama. Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da laifin muryar zamani daga nan masallacin Juma'a na Abdullahi bin Sa'ud dake unguwar Kabuga ƴan Azara. Sai kuma wani makon, wassalamu alaikum.